sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumantar nake da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi take Kirsimeti 25 ga watan Disamba shekarar 2022. Kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kiristocin duniya. Za mu jingina shirye-shiryen da muke kawo muku dan kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti daga kan Afirka mazauna kasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan, sai Murtala ya fara karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikin kullun labaran duniyar. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya cece kasashen yammaci akan kokarin tarwatsa Russia. A wasu kalamai da aka tsakuro daga wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na kasar a yau Lahadi, Putin ya ce babban muhimmin abu shine manufofin abokan adawar mu na yankin siyasa masu munfar wargaza Russia mai tattare da cikakken tarihi. Ya kara da cewa a koda yaushe suna kokarin raba kan al'umma domin su yi mamaya. Manufar mu wata abu ce daban, shine hada kan jama'ar Russia. Putin ya yi amfani da kalmomin Russia mai tarihin gaske domin nuna cewa ƴan kasar Ukraine da na Russia al'umma ɗaya ce. Yana mai kaucewa ƴancin cin gashin kai na Kiev da kuma kokarin kare hare-haren da yake kaiwa a Ukraine tsawon watanni 10. Ya ce muna yin abubuwan da suka dace, muna kare muradun kasar mu ne, muradun ƴan kasar mu kuma jama'ar mu. Shugaban ya yi tunananta ikirarin cewa Moscow a shirye take ta sulhunta da dukkan masu hannu a wannan sha'ani domin samar da maslaha karbabbiya a wannan rikicin. Tsananin sanyi da iskar hunturu na ci gaba da jefa wasu sassan kasar Amurka a cikin mawuyacin hali da yammacin jiya Asabar, bayan wata guguwa mai karfi ta haddasa tsinkewar wutar lantarki ga mutane kusan miliyan 1 a ranar, kana kuma ta haifar da babban tarnaki ga tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti. An tabbatar da mutuwar akalla mutane 17 da ke da alaka da yanayin a fadin jihohi 8, a yayin da tsananin dusar kankara da iska mai karfi da kuma tsananin sanyi suka mamaye kasar, ciki har da kudancin kasar da ke da saukin yanayi suka kuma jefa su a cikin tsananin sanyi tsawon kwanaki 3 a jere. A jihar New York da lamarin ya yi kamari, gwamnati Kathy Hochul ta tura dakarun tsaron kasa zuwa gundumar Erie da babban birninta na Buffalo, inda hukumomi suka ce ayyukan ceton gaggawa ba sa aiki. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Afghanistan, masu zanga-zanga a Herat sun rera waƙoƙi da take, suna kira ga jama'a da su shigo a cikinsu domin matsawa gwamnatin Taliban lamba ta ɗage dokar haramta ilimin mata. A jiya Asabar, mahukuntan Taliban suka bada umarni ga hukumomin cikin gida da na ƙasa da ƙasa da kuma na masu zaman kansu a Afghanistan da su gaggauta harawa ma'aikatansu mata zuwa aiki har sai illa masha Allahu. Ma'aikatar bunƙasa tattalin arziki ta yi gargaɗi a wata wasiƙa cewa za a soke izinin aiki na duk wata hukuma ko ƙungiya da ta ƙi bin umarnin. Wasiƙar ta ce wasu hukumomi ba sa tabbatar da bin dokar tilasta saka hijabi ko ka'idodin saka tufafi ga ma'aikatansu mata, wanda ya zo daidai da umarnin gwamnatin Taliban. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Asabar cewa mata su ne kan gaba wajen ayyukan jin ƙai a faɗin duniya. Wannan mataki na iya kasancewa mai babbar illa ga jama'ar Afghanistan. Lardin Zhejiang na ƙasar China mai cike da masana'antu da ke kusa da Shanghai yana fama da yawan sababbin kamuwa da cutar COVID-19 kusan miliyan 1 a rana, adadin da ake sa ran zai ninka a 'yan kwanaki masu zuwa, a cewar gwamnan lardin a yau Lahadi. Duk da karuwar yawan masu kamuwa da cutar a fadin kasar, China ta ce babu rahoton mutuwa ko ɗaya sakamakon cutar ta corona tsawon kwanaki 5 zuwa jiya Asabar, kamar yadda cibiyar yaƙi da yaduwar cutuka ta China ta bayyana a yau Lahadi. 'Yan ƙasa da kuma ƙwararru suna kira da samar da sanyin alƙaluma annobar bayan Beijing ta yi sauyi na gaggawa na komawa kan tsauraran matakan yaƙi da cutar, lamarin da ya jefa miliyoyin 'yan ƙasar a cikin ukubar zaman kulle tare da durƙusar da ƙasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Alƙaluman cutar na ƙasa daga China ba su kammala ba, a yayin da hukumar kiwon lafiya ta ƙasar ta dakatar da bayyana alƙaluman kamuwa da cutar, wanda ya sa yake da wahala a iya gano sababbin kamuwa. A yau Lahadi kuma ta dakatar da ba da rahoton adadin rana-rana wanda daga bisani kuma ta wallafa Zijian na daga cikin yankuna kalilan da suka yi kiyasin adadin kamuwa da cutar ciki har da masu dauke da alamun cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Da fatan dukkan Kiristoci a fadin duniya na cikin yin shagulgulan bikin Kiristimati lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe mu bar wa alheri fili ta gabatar mana da shirin mu na musamman.
Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2022 lami lafiya Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata dama sa da zumunci a wannan rana
ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa
Merry Christmas and Happy New Year.
Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Sunana Ilya Kure. Ina karatu a jami'ar da ake kira University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. Ina gaida mahaifiyata Mrs. Bilkatu Kure a garin Banganje dake karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida matata Mrs. Mary Kure a garin Kaduna da ƴaƴana Hilal da Harel. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida abokaina Titus Usman dake garin Gombe da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe da Benaya Yunana dake birnin Kudu a jihar Jigawa da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida kawanni na Dr. Dan Bahaushe Bako da Mr. Dallaji Bako da Mr. Meshak Bako dukkan su a garin Banganje dake karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida pastoci na Pastor Pius Yakubu da Pastor Ibrahim Bulus Dago dukkan su a garin Kaduna. Ina gaida abokan aiki na Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hanatu Musa Matu da Gimbi Asambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani dukkan su a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su da ma waɗanda bai iya ambatar sunayen su ba. Ubangiji ya sa hidimar Kristimati da shagulgular shigan sabon shekara lafiya. Nagode.
Sannun mu duka barka da yamma. Sunana Kunaba Asade Oga. I live in Columbia, Maryland. This is a Christmas message for all my friends and family. That is my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April. And I'm sending Christmas wishes to my parents back home in Nigeria and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu. Wishing you all a very Merry Christmas. And sending Christmas greetings to my friends in the Maryland, D.C. area. And a Happy Christmas to my church family, Echo, Maryland. Mukari Christmas, Lafia. God bless you all.
To jama'ar barka da Christmas. Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Christmas wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki a Nigeria. Ina gaida bappana hakimin sabon gari Toba Askrawa local government a Borno State. Ina kuma gaida Galadima Adamu Jafia da iyalansa. Ina gaida kanina Kamrad Ayuba Waba. Allah ya ƙara mana dogon rai da lafiya. Amin.
Sunana Zakariya Chine. Na aikar da sakon gaisuwan Christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata Reverend and Mrs. Merabo Chine, kawuna da matarsa Reverend and Mrs. Sani Bature, abokin mahaifina da matarsa Reverend and Mrs. Sama'ila Gunne, Baba Dami Rabo da matarsa Equa Church Zabolo, Equa Good News Nasarawa Gong, His Royal Majesty Uja Anaguta Johnson Joro Magaji, Reverend Dr. and Mrs. Yunusa Madu Jr., Reverend Dr. and Mrs. Shirley Yusuf, Baba Auduguya, Reverend Dr. and Mrs. Peter Korosi, da kuma duka yanke bibi, da fatan za a yi Christmas lafiya. Nagode.
Gaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya wato Zumunta Association USA a nan Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa na musamman ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma mutanen arewa da Najeriya gabaki daya a wannan lokacin shagulgulin Christmas da kuma fatan Ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya ya nuna mana sabon shekara kuma ya ba mu shugabanni na gari. Amin. Nagode.
Ina gaishe da babana Reverend Alfred Bukuma da surkina Mr. Liberty Abitrus da surkwata Mrs. Rebecca Liberty. Ina fata ku yi Christmas lafiya a cikin koshin lafiya. Barka da Christmas.
Nice mai suna Ruth Elia Harris daga Houston, Texas. Ina mika gaisuwan Christmas ga iyayena Dara da Ngo Minti Rambusa. Ina gaishe da yanwane na duka Sarah Chris Bature da mai gidanta da ƴaƴansu Toma Minti Ruwan da iyalinsa Naomi Olorun Dare da iyalinta Emmanuel Minti Ruwan da iyalinsa Deborah Femi Marshall da iyalinta Dauda Minti Ruwan da iyalinsa Jesse Minti Ruwan. Ina kuma gaishe da ƴaƴana duka Gimbiya da mai gidanta da yaransu Samuel Linda da mai gidanta da ƴaƴansu duka. Ina gaishe da Tabitha Elizabeth Christy Gloria Mordecai Moses. Ina gaishe da Pastor China Ekwachon Bishara number 2 Gentle Just, Reverend Caesar Joseph da Matemekinsa Pastor Joseph Mandoma. Ina kuma gaishe da duka dattibai na Ekwachon Bishara number 2 da duka membobin Bishara su. Na fata mun kuna yi musu fata kai Christmas lafiya. Ina gaishe da ma'aikatan Christian Clinic. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Afan da iyalinsa. Ina gaishe da Samuel Manu da iyalinsa. Ina gaishe da Rose Bako da ƴaƴanta da mai gidanta Ayola. Ina gaishe da Mariamu Jiman. Ina gaishe da Mrs. Rose Akwe da iyalinta. Ina gaishe da Hamatu fita da iyalinta, ina gaishe da aunty a gajere da iyalinta, ina gaishe da Alice Bobo da iyalinta, ina gaishe da Yolon Joseph da iyalinta, ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta, da fata a yi Krismeti lafiya. Nagode.
Na gaishe Christian yunwa, Christian na duniya gaba ɗaya. Daga 2022 godin Allah game da kusa farkiwar mai ya samu daga Januwar har wannan Disamba. Muna gaidin Ecclesian duniya gaba daya, Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasar Nigeria. Muna gaidin mutane Nasarawa gaba daya, muna gaidin yare na mutanen Alago, Doma, Asakio, Obi, Kiana, Aloshi, Agwatashi, Gaza, Owena, Doma, Abashi, Alage, all dukkan mutane mu na Allah gaishe su. Ina gaishe da Dr. Chris Imoga, the family sa. Ina gaishe Dr. Ashikani da family sa. Ina gaishe director India Sin Mr. Mark Ogri Ode. Ina gaishe deputy governor na Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe da family sa. Ina gaishe abokina Chris Ishaleku pharmacy. Ina gaishe barista Emmanuel Osaba Osagede Emmanuel Dominic. Na gaida sabo friend nawa John Bawala, Honorable Ishekpa Ibrahim, Honorable James Adeka, Principal na Government College Obi, na gaida Ebini John, na gaida my brother, my cousin, let family sir, family sir, Honorable Ishekpa Abo Hamaku, na gaida Onao Bawala engineer, na gede Chris Osama Mame, na gede control immigration officer Onao Omame, na gede all friends Dagadoma Obi Kiana, na gede Yungwana, na gede su brother Yaram brother Nawa Daga Kaduna, na gede Auntie Asobei, na gede Kande, na gede su Kabiru Adamu Yawan so ni a madani da ni da family na ana gashe ku mutane. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Allah hada kai Nigeria, Allah hada kai Alago gaba daya, mu zama daya. Mun gode muku. Ina gaida Honorable Mati Akwe Mukama Doma, ina gaida Honorable John Oga the brother she Patrick Akau, ina gaida Augustine Akanta Federal in Aragon Abuja, na gede Evangeli Ogu Adra Onao, na gede Gombo Ari, na gede Agabi Ari, na gede Mr. Thomas Ari at Dagadoma, all Christian parish priest Doma Deka, na gede mutane Doma, Allah ka mana zuma lafiya ka samu. Na gode muku. Ni sunana Ogashua Samuel, a madadin family na wani sako daga Washington ne. Na gode muku. Allah ya sa mu ci Christmas lafiya. Amin.
Oh holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond. Under breaks
Isa Gabi from Doma Local Government of Sarawa State, Nigeria. Ina son ga da duka abokanina wannan shirye-shiryen Christmas da muke yi. Ina son ga da mama na Rukaya Opane Ege, da baba na Mr. Ege Agabi, da yayana Daniel Ege Agabi, da kanina Vincent Ege Agabi, da su sister Dina Rukaya Suleiman, Nafisa to Suleiman, Fatima Musa, Farida Musa, da Grace James Onowa, da suka duka abokanina James Onowa, Jacob Onawo, John Ari Oboshi, James Onana Oboshi, da Emmanuel Bala Oboshi, Osana duka ana ga da su Allah sam shi wannan Christmas lamin lafiya. Ina son fara gaisuwa na duka mutane na duniya gabakidaya da muka samu kanmu a wannan rana ta yau. Muna ganin da muke shirye-shiryen mu ga ranar 25th of this month Christmas. Allah samu ga ranar lamin lafiya kuma mu ci wannan Christmas lamin lafiya cikin masu rai. Wanda muka fara wannan shekara 2022 tare da su mu samu ganin karshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya bara Allah sa su huta lafiya. Amma muka ga ranar ta yau kuma Allah ba mu cikakken lafiya. Nawa mu ci wannan Christmas lamin lafiya. Ma sala.
Barkanmu da bukin Christmas. Sunana Zubairu Ibrahim Yusuf Epa, shugaban majalisar matasa na karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa, Najeriya. Na gaida yan uwa na Christian na addu'a na cewa yanda sun fara bikin Christmas yau lafiya, Allah sa su gama lafiya. Allah kuma ya muna sabon shekara lafiya, arziki da wadata na sabon shekara, Allah ya hada mu da shi. Gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwa na da iyaye na da suke bikin Christmas a yau ba. Mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gwamnatin jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Agbadu Akabe, jagaban Doma. Sai His Excellency Harry John Omaku, ambassador Nigeria a Sierra Leone, da matan shi Her Excellency Roslyn Harry Omaku. Sai Honorable Thomas Ogri, tsohon head of service na jihar Nasarawa. Sai mai sarauta Ogbolegi Doma John Oga Senior, da ɗan uwan shi Mr. Patrick Oga, da Honorable John Oga Nash. Sai manya-manyan mata namu na ƙaramin hukumar Doma, irin su Blessing Osede, irin su Comfort Ogri, irin su Anatu Ode Abraham, irin su Cecilia Idiga John Nash, irin su Messi Oganji, da sauransu. Wanda lokaci ba zai ba ni dama in gaishe kowa da kowa ba, sai matasa yan uwana, irin su Louis Oga, irin su Steven Adeka, irin su Roy Ogri, irin su da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau. Lokaci ba zai ba ni dama in gaida kowa ba, amma ina gaida matasan mu na Nasarawa State, matasan mu na Najeriya, matasan mu na Doma, musamman da Allah ya samu lokaci muna zaman lafiya. Allah ya kara mana zaman lafiya, Allah kuma ya nuna mana shekaru masu yawa, Allah ya kara mana lafiya, ya kara mana bude mana hanya na arziki, Allah ya maimaita mana shekaru mai yawa. Na gaida ku a yi Christmas lafiya.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana, sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Christmas ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherin sa. Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da Tadeje ta sautin shirin, alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu raro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na musamman. Kuma muna miƙa sakon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan Kiristocin da ke raye wannan rana. Allah kuma ya sa mu ga tabbatin badada da rai da lafiya. Yanzu kan amaradin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin da kuma Baba Yakubu Makeri da ya hada shirin da bada umarni. Sai ma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Sarfi da Hashin Gumi da ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za ku zo sirga cikin abokan aikinmu da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.